A yanzu haka dai iyalan wani magidanci mai suna Dallami Abdullahi da aka fi sani da suna Dan Hajiya na can na zaman makoki a garin Kwantagora ta jihar Niger a sakamakon mutuwar da yayi sanadiyar murde masa mazakunta da aka yi zargin matar shi da yi mashi. Bayanai dai sun nuna cewa an samu sabani ne a tsakanin margayin da matarsa mai suna Rahanatu Abdullahi wadda kuma suka share shekaru 8 suna aure har ma da ƴaƴa uku a sakamakon yunkurin ƙarin aure da yace zai yi amma wadda ake zargin ta musanta. Hajiya Kande Ahmad mahaifiya ce ga margayin ga abin da take cewa
ta na tashi sai ta shiga cikin ɗakin na cin musuna ta dambe to shi yana zaune akan kushin ita kuma hannunta guda yana can a ƙarƙashin wandon shi tana yana cewa gindina take riko ni kuma sai da dinga can hannun har na kai mata duka ma a baya na ga dai nayi bakin kokari na bani in mata sai nayi kuwa da nayi kuwa kenan sai nayi kuka sai ta sake shi sai ta ce to yau sai an yi kare jini biri jini a nan gidan
Raja menene matsayin ku game da wannan al'amari
ni ba handa wani matsayi game da wannan al'amari sai in ce Allah ya ji kanshi rahama mashi dan kowane irin matsayin dauka ba zai dawo ba.
Muhammadu Sani Usman da ke zaman dan uwa ga shi margayin wanda kuma shine ya garzaya da shi asibiti a lokacin da abin ya faru ya ce a lokacin da suka je asibitin margayin ya ce ciwon zuciya ke damun sa.
Mun je asibiti an zo kan shi ana tambayan shi abin da ya same shi abin da ke damun shi ce ciwon zuciya ne sai sai dan kira ni sai dan jinkina da hannuna a kirjin shi sai ya fara nuna alamun convulsion hakan nan fitan rai ya fara kakari hakan nan sai na talbe shi muna ta salati Allah ubangiji madaukakin sarki ya mishi cikawa.
Amma ina aka samu labarin cewa matarsa ta murde masa azzakari shine dalilin mutuwar shi?
Eh to anan gidan su ne naji ko da muka zo aka ce sun fada matansa ta rike masa azzakari da kar aka samu ma aka anshe shi
amma da aka je asibiti an duba an ga tabbacin akwai alamun murdiya azzakarin lafiya
a ba ma ko kai ga abun ga dumba an wuce batun ma azzakari na ciwo batun dai zuciyar shi ne yake mashi ciwo abinda kuma ya ga mashi likita kenan.
To daga bisani na samu sa'ar zantawa da matar da ake zargin wato Rahanatu Abdullahi inda kuma ta musanta bayanan mahaifiyar margayin na cewa ita ce ta murde masa mazakunta.
Wannan ba gaskiya bane ita mahaifiyar shi ta faɗi wannan magana ne a bisa ga tana son ta kare ɗanta amma duk maganar take faɗin batun al'awarin shi da na kama wannan ba gaskiya bane saboda yau ba yau nake tare da shi ba akalla yanzu mun kai shekara 8 mun tare da shi.
Menene dalilin hadanku an ce wai dan ya ce zai miki kishiya ne kika dauki wannan mataki ko kai ta rikici ne?
Wannan duk ba shi bane na farkon da aka yi ma magana har ya riga ya wuce tsakanina da shi muna zaman lafiya lau dalilin da ya kawo wanga hadan shi ma karan kanshi yayi abun ya koma ya dame shi.
Rundunar ƴan sandan jihar Niger dai ta ce bata samu wannan labarin ba. Kakakin ƴan sandan DSP Babalola Adewole ya ce za su fara gudanar da bincike akan lamarin daga ranar Litinin ɗin nan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.